أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايهاك فركا متسادوا أو أن مجلسي من البركة دن غنى نرد دورة ودى أكي إلاني سمد أكوانكا mun dau tsarin tsara daura saboda ganin cewa daura ita ce take bawa dalibin ilimi dama ya kasance yayi ihadan littafi daga farkon shi har karshen shi a dan lokaci wanda yake dan kada ko mafi yawa idan aka ce za a yi daura zaka gani wanda suke tsara daura suna neman mutum mutum inda zai baka dama su kasance maka miftah ne na ulum inda zaka karanta kaga wannan zai ba ma dalibi dama ya wassa'a cikin abinda Allah ya bashi na daga ilimi kuma ya saki tayar ko ya zaburar da himmar shi akan ya ci gaba da nema dalilin haka muka zaba ya kasance bangaren tarbiyya bangare ne wanda nahnu ahwaju ilayhi bangare ne wanda muke bukatar shi sosai ya kasance yaya ladabban wanda zai dauki ilimi yaya ladabban wanda zai ba ilimi wanda zai bada yaya zaka bada yaya zaka amsa da sauransu kuma alhamdulillah muzakira tabi mallan yabi yayi bayani shamilan akan abin da ya shahi yanda ya kamata ka dauki ilimi kuma da yanda ya kamata kai ka bada da ladabban da ya kamata a ce ka sufanta da su to bangaren kuma usulul fiqh kasancewar mas'ala ta ilimin usulul fiqh mas'ala ce wanda muke da yunwanta nadiran ma ka samu wani majalisi da za a ce maka gashi nan an zamna ara karantar da usulul fiqh aka gani muna ta kokarin ya za a yi mi istinbadi mu tsagulo ko wata mas'ala daga ta zo mana ko mu sai mu buga hujja da abinda malamin usulul fiqh suke buga hujja da shi kai ko kai ba san ba ina aka samu ko mu zance ne kaji sai ka dauka kake amfani da shi a misalin ka'idar da muke yawan isti'malinta fi ghairi mahalliha kamar ad-daruratu tubihul mahzurat duk abin da ya sanya maka a rai ko abin da kaji kurum ya kamata ka yi shi sai ka ce kai ai larura ce tubihul mahzurat to shi kuma wannan baban zaba malaman usul suka dora wannan kaida suka baiwa faqihi ya dauko wa'ansu masail ya dora su kalkashin wannan kaida yace maka idan an samu kaza ya sanya mata dawabit sai yace he an samu kaza sannan ita larura tubihul mahzurat to haka muka dauki wannan bangaren diddan ya kasance wanda ya shiga cikin ilimin ya ƙara wasa'awa kuma ya ƙara samun kuzarin ƙara linkayuwa a cikin wannan ilimin wanda ko bai shiga ba ya samu mabda yaho ya samu mabari na wannan ilimin sannan bangaren sira shi ma bangare ne wanda labudda ya kasance mun yi amfani da shi shi ma bangare ne wanda yake da ta'alluqi mubasharatan ga usulul fiqh insha Allah a gurguje kamar yanda aka yi bayani za a yi littafin waraqat zan yi kokari mu lakashe abinda zamu iya lakashewa in Allah ya bamu dama mu yi da littafin zamu yi da sashi yadda safoyin ɗan kadan ne ba da gaugawa insha Allah zan mu kammala da kai abinda malamai suke cewa duk lokacin da zaka yi karatu akan littafi to wajibi ne ka san waye mai littafin mi aqida shi saboda kakka sai ka dauki abu ilimi daga hannun wanda bai dace ka dauki ilimi ba aga idan ka dauki labarin ko kissa ko tarihin Imam Malik rahimahullahu ta'ala ma'ayyar shi idan ta tura shi gun malamin shi na farko sai ta ce mai ba ilimin shi nake so ka dauka ba ka dauki ladan manci kurmi yaya yake ya yake dauka ya yake harda ya yake kaza kada ka sake ka dauki ilimin shi bayan ya dauki ladabi sannan aka ce mai to zo ka tayi wurin wani ka dauki ilimin shi to wajibi ne wanda zaka koyi karatu a gun shi ko wanda zai ya rubuta ya bari ka san wane ne shi wata aqida gane shi ka aje yana da wata gurbatacce aqida wannan gurbatacce aqidan nan ya watsa maka ita ya kasance bayan ka ida karatun littafin ka fasa ganin kan kowa da gashi ka ringa cewa ai da koyi littafi wanda an ce kaza a cikin shi da kuma baka san ba wane ne ya fadi ba kuma baka san ba aqidar shi ba a gulguje malam shine wanda ake mai inkiya da al-Imam al-Kabir Sheikh al-Shafi'iyya Imam al-Haramain Abu al-Ma'ali al-Juwayni sunan shi shine Abdul Malik al-Imam Abi Muhammad Abdullah ibn Yusuf bin Abdullah ibn Yusuf bin Muhammad bin Haywiyya al-Juwayni thumma an-Nisaburi ana mai al-kunya da Ziyauddin al-Shafi'i baban shi ko ya tashi a gidan ilimi a aje shi a shekara ta 418 kenan karni na biyar da hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama 418 a aje shi a wannan shekara ma'ahin shi ya dawo alwashi ma'ahin shi malamin fiqh ne shi ya dawo alwashi zai yi taka tsantsa iya taka tsantsa na dan shi kidda ya ci haramun saboda yana da wani guri akan dan shi yace kuma har ya mutu bai san ba wani abu wanda ake kiran shi da haramun ba wannan haka ita ce siffa ta mutane na kwarai kai kokari kai taka tsantsa duk abin da zai shiga gidanka ya kasance halaka wannan shi zai bada dama Allah ya sanya albarka a cikin kwanukan ɗiyanka ya sanya albarka a cikin ilimin ɗiyanka ma'ahin shi yana da guri akan dan shi a lokacin nan ya fara karantar da shi ilimin fiqhu da ilimi abin da ya shahi dukkan ulum yake dauka a gun ma'ahin shi ya kasance har yana tura shi wurin akraɗin shi shi ma'ahin yake daukan ilimi in ya gitta ma'ahin yana alfahari da dan shi saboda gurin shi yana daf da ya cika bayan ya kai shekara 20 ma'ahin shi Allah ya mai cikawa aka ce mai to zo zamna saboda ya kai inda ya isa ya zamna akan kujerar ma'ahin shi dan ya bada ilimi yana sosai yake ya dauki muhimman ma'ahin shi har zuwa shekaru baya da haka ya tafi yayi yawo tsakankanin Makka da Madina kusan shekara 4 yana kai kawo tsakankanin Makka da Madina dalilin shi ya sanya aka sanya mai imamu al-Haramain bayan shekara 4 da yayi yana sauraron ikhtilaf ko usul na mazahib yana sauraron ilimin muka daga gun malamai ya kai yanzu shi yake yin fatawa tsakankanin Makka da Madina bayan shi yayi niyya ya koma gida dan ya zauna ya habbaka ilimin da Allah ya bashi ya koma gida ya zamana sama da shekara 30 yana karantarwa a kujerar baban shi har zuwa shekara ta 417 akwai mas'ala wadda ake bayanin ta Imamul Haramain wani lokaci ka sai idan ilimi ya kai ilimi mutum zai ringa ganin kazan nan ba kaza bane ba ta sanya Allah shi kan wani malamin mu dago yake cewa in dai kana so kai imani na gari to labudda sai ka warware dukkan imanin ka ka koma irin abinda annabi Ibrahim yayi da irin annabi sallallahu alaihi wasallama yayi ka gani ay khalwa ya shiga yake ta tunani akan makhluqatullahi subhanahu wa ta'ala wannan lalle da kai wanda yayi su ma khalaqa hadha fadila haka yake ta tunani yace to wannan shine al-imanul iman ka warware imanin ka to idan ka warware in baka ci sa'a ba za ka maida shi ba irin yanda yake bada ba to shine abinda Imamul Haramain yayi ya warware saboda ya samu ainihin al'amarin imani sai yake gani a ai kaza kaza ne hawa an su masaloli wanda ba su taka kara suka karya ba ya kai ana mai fadakarwa akan shi ana kure shi a matsayin shi na babban malami sai ya dawo ya tarashu yake cewa to in dai al'amarin haka ne to zai koma addinin kakannin shi a kan wani addini suke aqida ta ahlus sunna wal jamaa a lokacin nan ya tuba zuwa ga rubuce-rubucen da yayi saboda kasan malamin usul
ai ainihin ilmul usul an yi istinbatin shi ne daga ilmul kalam ilmul mantiq da kai abinda falasifa suke yi sai a sanya a ce in kaza ne to kaza ne in kaza ne hankali ake sanya tsaba gera hankali diddan azaqulu wani abu to idan aka sanya wani sa'in sai azabi to irin hakan ta samu da shi amma dai daga baya yayin tarajui yake cewa gari nan zan mutu akan addinin latija wannan wanda suka gabace mu sune iyayenmu yarda Allah shi tabbata Allah shi kanshi da rahama ya mutu a shekara ta 478 idan ka dauka ya aihe shi da 413 ya mutu 478 anan rana ta 25 ga watan Rabiul Awwal an binne shi a nan wani gari Al-Mihfa wani dan kauye ne kusa da Naysabur anan Allah mai cikawa sannan aka dauko shi aka kawo shi nan Naysabur aka binne shi wannan littafin idan muka leka malam ya sa ne al-waraqat al-waraqat idan ka dauka shi kuma abu ne wannan ɗan takardu ne wanda za a baka dama ka karanta ka san ina aka saga ba ainihin malam ya yi littafin shi al-burhan fi usulul fiqh wanda zai koma zai samu littafin ne babba malam ya buga shi ya yi shi karkashin mazhabin Imam Shafi'i kasancewar ilimin usulul fiqh yana ɗaya daga cikin wanda ya fara rubutu akan shi ne Imam Shafi'i malam da ya zo ya buga littafin shi sai ya ce to wannan bari ya dan lakashe wa mutane ya sanya ne ƴan kananan ƴan takardu wanda ba su taka kara suka karya ba a yi su a bai wa karamin ɗalibin ilimi ire-iren mu mun fa'idantu da su yake cewa sai ya sanya wa littafin shi al-waraqat a cikin littafin malam zai zana mana abubuwa daban-daban kamar misalin mas'ala wadda take mana bayani akan shi ainihin ilmu usulul fiqh tarifin shi menene usulul fiqh yaya zan mu rarraba shi mu arrafa shi sannan ya kawo bayani akan hukumce-hukumce guda bakwai al-ahkamut taklifiyya duka wada'iyyan ma ya dan kawo abu biyu a cikin su bai kawo sauran ba sannan malam ya kawo abawab wanda suke mana bayani akan aksabul kalam rarraba nazan tuttuka shi kuma wannan zan ku koma wala ya dan malaman usulul fiqh suna dan arawa daga malaman nahwu da malaman balaga sannan ya kawo bayani akan al'amr sannan abinda yake shiga tsakanin al'amr da nahyi da abinda baya shiga cikin al'amr da nahyi sannan yayi bayani akan al'am wal khas wannan suna daga cikin dilalatul alfaz wanda sosai idan mutum yana so yayi tamukkini akan mas'ala ta usulul fiqh to la budda ya kasance yana da ilimi akan haka sannan ya kawo bayani akan al-mujmal wal mubayyan ya kawo bayani akan az-zahir wal muawwal sannan ya kawo bayani akan ayyuka na shi ma'abucin shari'a shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sannan ya kawo takrirat na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama abinda ya gani ya tabbatar ko kuma aka bashi labari ya tabbatar da shi sannan ya kawo bayani akan annasa shi kuma wannan muna malaman usul suna dan arawa daga malaman ulumul qur'an sai su su marsi ibabu su ne zaman kanshi sannan yayi bayani akan ta'arudul adilla shi kuma wannan yana ɗaya daga cikin bangaren shi al-mujtahid yanda idan ka samu cin karo na adilla dalili kaza wannan ya zo ya haramta wannan ya zo ya halatta yaya za ka yi kaza cin karo ne lakin al-aslu fi shari'a la yujadu ta'arud fi shari'a babu wani cin karo sai dai kurum kai baka fahimta ba ko ilimin ka bai kai ba ko baka da dalili sannan malai ya kawo mas'ala wadda tana da muhimmanci sosai shine mas'alatu al-ijma ijma'in malamai akan masail sannan ya kawo wannan shi kuma yana karkashin al-adilla al-muttafaqu alaiha shine ijma'i sannan ya kawo qawlus sahabi ita kuma wannan adilla ce al-mukhtalafu fiha infarada biha al-imamu malik sannan ya kawo mas'ala ta al-akhbar sannan al-qiyas shi ma min al-adilla al-muttafaqu alaiha agun waɗansu daga cikin malamai waɗansu kuma suka ce a'a su ma ku beda ta al-muttafaqu fiha al-mukhtalafu fiha sannan ya kawo mas'ala ta al-hazar wal ibaha didda can baya ya kawo amma dai cikin bayani ne malam yake so ya maka didda ya hada da kai da yawa tsarin da malam ya bi yayi fusul din shi zaka samu ya sha bamban da tsarin da malaman usul suke ya kawo ya hada komai
kuma wani sanin zaka gani ya khalafa ma abin da shi yazo da shi a cikin babban littafin shi al-Burhan kurum idan abu yame sai ya kawo shi da kai abawab inda ya kamata a kaddama su da kai abawab inda ya kamata a akhara su malam sai ya kawo su kowanne lokaci to idan mun zo zan yi bayani wannan ga wurin da ya kamata a ce sai din ka san kaza kamata a ce ka samu kaza sannan ya kawo daga cikin al-adilla al-mukhtalafiyya al-istihab sannan tartibul adilla sannan abu mafi muhimmanci ga mai fatawa sharadin dukkan da ya kamata a ce ya cika su sannan sharadin da shi wanda zai yi mai fatawa shi ma zai rike yana da shi ma sharadin shi kai a matsayin ka na mai zawwa ka nemi fatawa kai ma ga sharadin da ya kamata a ce ka cika su shi ma mai yi maka fatawa ga sharadin da ya kamata ya cika su sannan kan matsala ta karshe shi ne istihaji muhara ko malai yake cewa hadhihi waraqatun tashtamilu ala ma'rifati fusulin min usulil fiqh wa zalika mu'allafun min juz'ain mufradain ahaduhuma al-usul wa thani al-fiqh malai yake wannan in takardu ne idan ka dauka al-waraqat jam'u mu'annasin min salim ko min jumu'i al-qilla kamar yanda imamu sibawi yake bayyanawa jam'u al-qilla ya kawo shi akan wannan mazhabi in jam'u qilla shi kuma jam'u qilla mun sani yanda yake kamawa jam'u qilla ma kana madluluhu 'adadan muhaddadan la yaqillu an thalathatin wa la yazidu an 'ashratin wannan shine jam'u al-qilla duk abin da bai wuce ba daga 3 zuwa 10 shine ake kiran shi da jam'u jam'u yana fara da 3 ko inda a tsarin larabci muna da masna to daga 3 zuwa 10 shine ake kiran shi da jam'u qillatin idan ka dauki ainihin yanda malami ya bako da yin shi yanda aka rubuta ta da hannu bata wuce goman ba to shine yake cewa wannan ɗan tsirarin takardu ne wanda za mu kawo zatta kumshi ma'rifatu fusulin min usulil fiqh wa an sifa sallai daga ilmin usulul fiqh shi kuma al-fasl wani bangare ne na daga ba haka kamar yanda mu a malikiya muke lissafa rubutu ko at-ta'rif inda al-malikiyya rubutu abun malikiyya yadda suke kasama shi za su yi bab sannan su yi fasl sannan su yi mabahis sannan su yi al-masail kamar yanda kuma a tsarin wannan sai a ce ne an yi mabahis sai an yi al-bunud sai an yi al-furu sannan masail wannan duka tsari ne wanda malamai suke bi yake cewa tashtamilu ala ma'rifati fusulin usulil fiqh yace shi wannan usulul fiqh mu'allafun min juz'ain mufradain yana kumsar bangare guda biyu kowanne mai zaman kanshi na farko shi al-usul na biyu shi al-fiqh kidai idan muka dauka zan mu gani idan ka dauke shi kowanne daban-daban kana da kalma guda biyu kowace mai zaman kanta usulun da al-fiqh sannan kuma zai zo ya ba mu bayanin shi bi itibarihi fannan yake cewa fal aslu zai zo ya maka ta'rifin shi usulul fiqh bi itibari mufradaihi yake cewa fal aslu ma yubna alayhi ghayru asali idan aka ce maka al-usul jam'u asli shi kuma asalin ma yubna alayhi ghayru duk abin da za a dora gini a kan shi shi ne ake ce mai asali idan fondasiyo ka zo ka yi ramuka ka dora birgi ka kara ka binne to wannan shi ne ake kira da asu ya ce wal farqu ma yubna alayhi ghayru shi kuma farq shi ne abin da ake dora ko abin da ake dora shi saman wani abu wanda ake kiran shi da al-asu yake cewa wal fiqh idan muka dauka zan mu gani mas'alar al-aslu malaman lugha sun tafi akan idan aka ce maka al-aslu shi ne abin da ake dora ko fondation a dai al-khashi yake cewa ko baya da haka idan ka koma cikin al-qur'ani zaka gani ubangiji yana bayyana mana a cikin suratu ibrahim alam tara kayfa daraba allah masalan shajara alam tara kayfa daraba allah masalan kalimatan tayyibatan ka shajaratin tayyibatin asluha thabitun wa faruha fis samaa asalinta a kasa take amma dai reshen ta yana sama a wannan shi ke nuna maka sai dai malaman usul suke cewa idan muka tashi zan mu fassara ma'anar al-aslu zan mu dauki al'asl in ma ya kasance addalilu dalili kamar misali idan an ce maka ai an ce an yi da sallah ko an ce an wajabta mu ku yi azumi to ina dalili akan haka sai ka ce addalilu aw al'asl fi fard siyami ya ayyuha alladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum ko kuma ya kasance alqaida almustamirra qaida ce wanda ake zartsewa da ita wanda take sabani kamar misalin a ce maka an halatta maka cin mushi kaga ainihin al'amari haramun ne ka cin mushi amma dai fa man qurra an bashi dama ya cin mushi yake cewa to anan kaga ni sai ka ce alqaida almustamirra ai al'asl huwa ibahatu al'asl huwa tahrimul maita haramun ne mutum ya ci mushi amma dai gashi nan an bashi dama dalilin wani uzuri da ya gitto mai an bashi dama ya ci ko kuma ya kasance al-muqayyasu alayhi idan ka koma cikin babul qiyas zaka gani abinda ake qiyasi da shi shine al-asl ai mun sani qiyasi yana da rukunan shi guda hudu tilas sai an samu shi asalin abin abinda za a yi qiyasi da shi sannan far'i sannan illa sannan ni sannan al-hukm idan an samu wannan a shi ne ake yin qiyasi to asalin abin da ake yin qiyasi ana ce ne al-asl ko kuma ya kasance al-rajih arabi malaman usul sun ce maka al-asl fil mas'ala kenan al-rajih fil mas'ala huwa kaza dan sai malam ya kawo yake cewa wal far'u shi kuma far'i shine ma yubna alaihi ghayruhu to wannan mas'ala ta kawo al-far' ban ba da buƙatar menene far' saboda mu abin da yake ma yahumuna huwa al-asl sai nan ya kawo yake cewa shi kuma al-far' nan malamai suke cewa abin da ya sanya malam ya kawo diddan ya nuna maka al-asl muqabilun lil far'i ko didda al-far'i shi sanya ya kawo maka diddan ya fahimtar da kai ina aka saka ba sannan yake cewa wal fiqhu ma'rifatu al-ahkam ash-shar'iyya allati tariquha al-istihada abinda ake cewa fiqhu idan ka koma bangaren lugha malamai suke cewa da nasu a ce kuna da wata takarda wanda za ku dinga dan daukan wannan za ku dinga dan dauka ko in jikin takardar ta ku yayi a rubuta sai a rubuta da kwai fafiyarar mu a masallacin yanin wanda yake da yake bukatar fafiyarar mu da wannan bangaren lugha idan aka ce maka al-fiqhu shine ake nihi al-fahm fahimta idan ka koma cikin kissa ko hikaya ta annabi Musa alayhi salam wahdul uqdatan min lisani yafqahu qawli ay yafhamu qawli haka idan ka koma ubangiji yana bayyana mana walakin la wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu yana nihi al-fahm ba za fahimta sun ya sai malam ya kawo mana ta'rifin shi bangaren malaman usul suke cewa ma'rifatu al-ahkam ash-shar'iyya sanin hukumce na shari'a allati tariquha al-ijtihad wadda ba wata hanya wadda zaka iya dacewa ka san wannan hukumce na shari'a ba sai ka yi ijtihadi kaga wannan shi ke nuna maka idan ko aka ce za yi ijtihadi ana ijtihadi ne kan al-adilla at-tafsiliyya wa laysa al-adilla al-ijmaliyya kasanya idan ka koma za ka gani da kwai wa'ansu malumai wanda suka tafi akan fassara al-fiqhu fassara ko ta'rifi wanda yake mai sauki ma'rifatu al-ahkam ash-shar'iyya al-'amaliyya bi adillatiha at-tafsiliyya sanin hukumce na shari'a hukumce nan na shari'a ba wanda muke i'tiqadi ba da su ba a cikin zakatan ba a'a wanda muke aiki da su wanda kalkashin adilla ce wanda take rarraba mana kalkashin shi muka zagulo wannan hukumce na shari'a وكما كدار العلم بالاحكام الشرعيه العمليه المكتسبه من ادلتها التفصيليه علمي ده حكمته نا شريعه وند حكمته ني نا ايكتاوا با وند اكي ايتقادي ا cikin zuciya ba wanda muke zaqulo su daga dalilai wanda suke dalilai ne wanda suke rafa'u wanda da ka kalla zaka fahimci ina aka sa gaba
balla so mu tsawaita a wurin wannan dukkan lokacin da muka dade.
Sai malam ya yi intiqali kamun ya bayyana maka ne usulul fiqh. Wannan dai daga cikin babin ne da ya kamata a ce an jinkirta kamun shi a kawo bayani akan ma'anar shi usulul fiqh da itibari bi'tibarihi ilman. Yake cewa wal ahkamu sab'atu, yace hukumce guda bakwai ne. Nan malam bai bayyana maka saboda yana so ne ya baka mafita. Ainihin hukumce guda biyu ne, amma ya kasance al-hukmu at-taklifi ko kuma al-hukmu al-wada'i. Mu koma mu ji menene ake ce ma al-hukm. Al-hukm idan ka dauka zaka gani malaman lugha suke cewa ba komai bane illa al-mana aw al-qada.
Wannan lugha mubarka. Mu koma kan istilahi. lokacin nawo ne nake tsoron ka aje mu gaza gaban littafin.
Malaman usulul fiqh suke cewa idan aka ce maka al-hukmu huwa ma dalla alayhi khitabu shar'i al-mutallaq bi af'ali al-mukallafin min talabin aw takhirin aw wada'in, shine duk abin da ya nuni zuwa ga khitabu shar, magana nassi al-qur'ani ko sunna wanda bi shari'a yayi mana, al-mutallaq bi af'ali al-mukallafin wanda yake da alaka da ayyukan al-mukallaf. Waye mukallaf? Shi shine wanda ya balaga al-qalami ya hauru kan shi. Yake cewa wannan talabi inda aka yi ko wannan khitabi inda aka yi ya kasance qalaban, umarni ne ake badawa ko a yi ko a hana, ko kuma ya kasance tahrir ne, an baka zabi kenan, mubahun ne, ko kai in kana so ko kar kai, ba wani laifi a kanka. Ko kuma wada, shi shine ya koma al-hukmu al-wada'i. Za mu zo shi ma za mu yi bayani a kan shi. Shi kuma idan aka ce al-khitab, shi shine al-kitabu was-sunna, abinda ake mana, abinda yake mukhatabanta mu, yake mana magana, imma ya kasance a cikin al-Qur'ani yake ko kuma a cikin sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Shi kuma ayyuka na al-mukallaf, shi shine duk ayyukan da kabbai za su yi, shi shine ake kira da a'malu al-mukallafin. Sai malam nan kamar yadda muka yi bayani, hukumci yayi ma ya kasance al-hukmu at-taklifi ko kuma ya kace ya kasance al-hukmu al-wada'i. Shi ko al-hukmu al-wada'i ma dalla alayhi khitabu ash-shar'i min talabi fi'lin aw tarkin aw tahririn, shine duk abinda al-qur'ani da sunna suka mana magana akan mu aiwatar da su, in ma ya kasance bangaren umarni ne suke mana, ko kuma bangaren hanni ne, ko kuma bangaren zabi ne, ko kuma wannan su ne bangaren hanni ko zabi, umarni ko hanni, ko kuma zabi, ko kuma ya kasance akwai su ne da nake sani isa ina koma kan wannan shine. To nan malai ya kawo al-ahkamu taklifiyya, umarni, hanni, ko kuma zabi. Shine yace maka al-ahkamu sab'atu, hukumce guda bakwai ne: al-wajibu wal-mandubu wal-mubahu wal-mahzuru wal-makruhu. Sai ya ƙara maka da kaɗan daga cikin al-ahkamul wada'iyya. Su kuma al-ahkamul wada'iyya ma dalla alayhi khitabu ash-shar'i min asbabin wa shurutin wa mawani'i, duk abinda al-qur'ani da sunna suka mukhatabance mu da shi, sababi ne ko sharadi ne ko wani mani'i ne ko siha ne ko fasadi ne ko batil ne, wannan shi ne muke kiran shi da al-hukmu al-wada'i. To nan malam sai ya haɗa maka dukkan su biyu bai rarraba maka ba. Idan muka ɗauka malam ya ce al-wajib, wajibi shi ne as-saqit, malaman lugha suke cewa duk abin da ya saraya shi ne ake kira da al-wajibu a ɓangaren lugha, kamar yadda Ubangiji yake bayyana wa fa iza saqatat junubuha fakulu minha wa at'imu al-qani'a wal-mu'tar, ay iza saqatat junubuha. Yake cewa idan ka koma kuma ɓangaren malaman usulul fiqh suke cewa wajibi, suke cewa idan aka ce maka wajibi ma talaba shari'u fi'luhu talaban jaziman, duk abin da mai shari'a zai nema ga bayu ga al-mukallaf ya yi shi ba tare da wani kolokolo ba ko kuma wani tawili ba, kurum umarni ne ake ba ka aikata, wannan shi ne ake kira da al-wajibu. Misalin sallah da aka umarce ka kai, kaga ai talaban jaziman ne. Zakka da aka umarce ka talaban jaziman ne, babu wani waje na tawili, za ka yi shi ne yadda aka umarce ka, haka za ka zo da shi. Haka sadar da zumunta, biyayya ga iyaye da sauransu. Sai mai malam shi sai ya kawo mana hukuncin shi, yake cewa fal wajibu ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarki, wannan ba ta'rifin shi bane, wannan hukuncin wajibi ne. Ta'rifin shi shine ma talaba shari'u fi'luhu talaban jaziman, hukuncin shi sai malamin yake cewa yusabu fa'iluhu wa anna fa'iluhu yusabu wa tarikuhu yu'aqab, haka ne ko ma yusabu fa'iluhu ya duka abinda na faɗi dai ne da larabci ko yake cewa ma yusabu ala fi'lihi duk abinda za a samu lada idan an aikata, wa yu'aqabu ala tarkihi kuma a hukubantar da mutum a dora mai laifi idan ya aikata wannan abu, idan ya ki aikata wannan abin ya bar shi. Da kwai wata tugajiya da malaman usuli suke cewa a nan abinda ya yi dacewa ba a ce ba wa yu'aqabu ala tarki ba, a yi uquba ga wanda ya bar abin da aka wajabce shi aikata. Suka ce abinda ya yi dacewa yastahiqqu tarikuhu al-iqab, wanda ya bar shi ya cancanci ya samu laifi. Kaga idan ka ce ai daban ne daga ce a tarikuhu wa yu'aqabu tarikuhu, wanda ya bari wanda ya bar shi a mai uquba, a'a wanda ya bar shi ya cancanci a yi mai uquba. Suka ce dalili saboda wannan al'amari ne na Ubangiji, in sha'a ghafara in sha'a afa wa in sha'a ukhida, in ya ga dama sai ya kama mutum da laifin da ya aikata, in ya ga dama kuma ya gafarta mai, kamar yadda Ubangiji ya ke bayani inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha, duk wani abin da yake wajibi ne aka umarce ka takan yi Ubangijinka ya gafarta maka. Sai mas'ala wadda malam bai kawo ta ba shine wajibin nan muna iya kasa shi gida uku, da kwai bi'tibarul fi'l, da shi aikin ainihin ainihin abinda aka umarce ka, in sallah ce abinda aka umarce ka takan yi, ta kasance muna iya kasa ta gida biyu, ya kasance muayyan wa mubham. Muayyan shine wajibin da wani bai iya, wajibin da wani abu na daga wajibi bai iya mai gurbin shi, kamar sallah ka zo kai zakka ka ce tunda nayi zakka ba nayi sallah ba a bayanwa, ko kuma ya kasance kashi na biyu mubhamun, shi shine wanda aka ajiye maka shi, aka baka dama ka zaba abin da kake so ka aikata amma dai wajibi ne. Kamar misalin kafara, a gani an baka itqu raqabatin ko kuma it'amun ko kuma sawmun, ko wannan mubham ne ashe nan wanda kake so ka zaba. Idan muka koma bi itibarin waqti, lokacin da shi ake yin ainihin shi wajibin, yana iya kasancewa wajibun mudayyaqun wa wajibun muwassa. Wajibun mudayyaq shi ne wanda yake da lokaci, wanda idan ya wuce ba zai yi ba a sake a zo a aikata wannan abu, kamar azumin Ramadan, kamar aikin hajji, idan lokacin ya wuce ba zai yi ba a dawo. Ko kuma ya kasance wajibun muwassa shi ne wanda bai da wani lokaci, ko kuma yana da lokaci mai yawa wanda idan baka yi shi ba a yanzu ba an jima kana ke yi, kamar lokutan sallah a gani yana da muna da muftari muna da daruri, idan baka yi ba yanzu ba za ta huce har zuwa lokacin sallar la'asar, kai lokacin da rana take dab da fadawa sai kai kayanka. Idan muka dauka ga shi ainihin mai aikin wajibi, yana iya kasuwa kashe biyu, da kwai wajibun aini shine wanda wani bai iya maka ba ya yi ba a ce ba a wajen da dai wannan ina masallaci ko banda masallaci da Allah Alhassan da Allah in ka shigo masallacin nan kai sallah da rabona kamun, kaga abu ne wanda bai yi ba. Sannan kifai, akwai wanda wani yana iya daukewa wani idan ya kasance, kamar misalin sallar gawa binne mawaci ilimi na shari'a, idan wani ya nema ya daukewa wani. Sai malamin yake cewa wal mandub wal mubah wal mandub ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi, wal mubah ma la yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Malai yace sai mandubi na biyu kenan daga cikin ahkamut taklifiyya, yace mandubi shi shine idan ka koma kan malaman usulul fiqh, cewa abinda idan ka dauki mas'ala ta mandubi zaka gani kamar yana yi wa wajibi ne hidima, duk inda zaka ga wajibi to idan ana neman sauki zaka gani da kwai bayan shi da kwai mandubi, kuma mandubi shine malamai suke cewa ma talaba shari'u fi'luhu talaban ghayra jazim, duk lokacin da mai shari'a zai nema ka aikatar da wani abu ba talab ne ala wajhi al-hatab wal ilzam ba, ba tilasta ka ba ake yi ba, an baka dama kai, yake cewa wannan shine ake kira da alwaji al-almantub. Kamar misalin aswaki da mutum yake yi, kaga wannan sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, haka sanya turare da sauransu, duka wannan sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. In baka yi ba, babu wani lahi a kanka, in kai babu wani lahi, babu wani lada da zaka samu, sai dai idan ka kyautata niyya ka yi dan koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, ashi ne zaka samu lada. Kuma akwai masala wanda malaman usul suke cewa a'a, idan ka dauka shi al-mandub ma'murun bihi haqiqatan, wajibi ne idan dai an ce maka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi, to wajibi ne kai ma sai kai, saboda ala wajhi ta'a shi kuma an umarce ka, amma ataakum ar-rasulu fakhuzuhu wama nahaakum anhu fantahu, wannan suka dauke da suke wannan laqad wannan ayar laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, yace wa ayyukal bashar takurum al-mandubu ma'murun bihi, shi ma an umarce ka ka so da shi. Kuma malamai suna cewa shi wannan mandubun ana iya dora mai sunan as-sunna, ko kuma a ce mai mustahabbi, ko kuma a ce mai tatawwu'i, ko kuma a ce mai nafila. Wannan kuma shi ma mas'ala ce wanda malamai suka samu sabani a kanta, wa'an suna gani a mandubi yana iya daukar nafila kadai, sunna a'ammu min al-mandub. Mas'ala ce wanda take wannan kam wasa lokacin da ba sare ma kadan ne. Sai malam yake cewa wal mubaqu ma la yawa, sai hukuncin shi yake cewa ma yusabu ala fi'li wa la yu'aqabu ala tarkihi, idan mutun yayi shi za ya samu lada idan yayi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, yake cewa wa la yu'aqabu ala tarkihi, idan ka bar sunna ba wallahi da za a dora maka, in ga dama ba nayi ba ubangiji ba ya kama ba, sai dai kuma shi ta sunnan nan goma dubi mukammilan daiman wajibata. Misali idan aka zo tashin kiyama za a ce maka ku leƙa mun sallar shi, idan aka gabata da kyau sai a ce ku leƙa cikin nafilolin shi, ku mai compense da nafilar shi akan farin da shi, haka ni ai hidima ne take wa wajibi. Sai malam yace wal mubahu ma la yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi, mubah shi shine ma la yata'allaqu bihi amrun wa la nahyun li zatihi, shine abinda ba babu umurni babu hali akan shi, shine mubah. An halatta maka ka tafi ka aikata, in ka ga dama ka yi, in baka ga dama ba ka yi, in ka ce baka cin tuwo ba wanda zai tilasta ka, ba wanda zai ce wannan, in ka ci ba wanda zai wannan kurum face. Afwan, nayi wata magana a baya a cikin mandubu akai, idan mutum yayi shi da niyyar sunna za ya samu lada, da niyyar koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za ya samu lada, haka ne da niyyar koyi, amma dai ba sharadi bane ba sai mutum sai ya kudurce a ranshi ba da niyyar koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, madama sunna ce za ya samu lada. Amma dai wannan mandub ne, wajibi ne kasance ka daidaita niyyar ka, kai ne dalilin koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ashi ne zaka iya samun lada. Amma dai idan muka leka ta'arifin shi shine ma la yata'allaqu bihi amrun wala nahyun li zatihi, abinda baya ta'alluqi a karan kanshi umurni ko hali kurum, in kayi alhamdulillah, in baka yi ba sai ka sani. Kamar misalin kurum ina jin zafi in ce bari ta yi wanka a gani, idan kuma ya kasance da wata niyya ce na yi shi, bari ina jin jiki na ya dauyoni ko ina jin zafi, bari ta yi wanka dan in samu nishadin yi wa ubangiji na ibada, wannan tabbas kana da lada. Kuma yadda muka yi bayani akan wannan hadisin Abu Musa al-Ash'ari da shi da Mu'az bin Jabal, lokacin da suke bayani yake cewa shi wa da kwantin shi da tashin shi cikin lada yake, haka Mu'az yake wadiwa Abu Musa al-Ash'ari yake cewa ina kwanci dan in samu karshashin, in kwanta in huta dan in na tashi in samu karshashin karanta alqur'ani da yi wa ubangiji na ibada, yake cewa ahtasibu nawmati wa qawmati, da barcina da tashi na dukkan su ina neman lada a gungun ubangiji. To kaga ai wannan ai barci mu ba'un ne,
in baka yi ba a ce wai kai laifi ba, in kai ba a ce kai laifi ba, to shine nan malam zai bayyana maka hukuncin shi. Yake cewa hukuncin shi ma la yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi, idan ka aikata baka samu lada ba, babu wani lada alladhi yatarattabu alayhi, haka kuma idan ka bar shi babu wani zunubi da za a dora maka, sai dai kamar yanda muka yi bayani, idan kai sufantuwa ko koyi da manzon Allah ko samun nishatin yin wata ibada, to tabbas zaka samu ladanka. Kuma idan muka koma zan bi gani ita abinda yake mubaru duddan mu fahimce shi, tunda shi a nan gaba malam ba zai kawo shi ba, sai mu ɗanyi bayani a kan shi. Yana da wa'ansu sigoyi wanda daga ka gani za ka ce wannan abin mubaru shi ne, idan ka ji Ubangijinka yana maka bayani a kan an ɗauke maka zunubi, an ɗauke maka laifi, an ɗauke maka yauni a kan al'amarin da aka umarce ka da shi, to wannan ka tabbata lalle wannan abu ne wanda yake muba. Kamar yadda Ubangiji yake bayyana mana a cikin suratul Baqara, laysa alaykum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum, a ga wannan fadlan min rabbikum, ka roƙi Ubangiji ya maka baiwa, ya baka dukiya, ya baka ilimi, babu wani laifi a kaga an halatta maka, in baka yi ba kuma kance kana da laifi, kana da laifi. Haka wannan idan muka koma cikin suratul Nur, laysa alal a'ma harajun wala alal a'raji harajun wala alal maridi harajun wala ala anfusikum an ta'kulu min buyutikum, hada shi ma wannan rufi anka alharaj. Haka idan ka koma cikin suratul Baqara, inna ma harrama alaykum almaytatu wad-dam wa lahmul khinzir wa ma uhilla bihi lighayri llahi faman idtarra ghayra baghin wala 'adin fala isma alayhi, kaga lafzul ismu nan babu wannan halaka ne kai duk abinda ka zo wannan. Haka idan kashi alqur'ani yana maka bayani akan kazan nan an halatta maka shi, kamar yanda Ubangiji yake bayyana wa uhilla lakum laylatal siyamir rafasi rafatu ila nisa'ikum kunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Haka idan kashi Ubangiji yana maka bayani babu wani nassi wanda yake nuna maka wannan abin da ake maka bayani haramun ne, to shi ba wannan abin halaka ne. Haka idan kaga Ubangiji yana maka gori akan ni'imar da yayi maka dan ka amfani da ita, to shi ba wannan mubahu ne, kamar yadda Ubangiji yake bayyana mana a cikin suratul Nahl, wa min awsafiha wa awbaliha wa ash'ariha asasan wa mata'an ilahiyya. Haka idan ka samu wasu karinoni wanda yake nuna wannan abun gashi nan yazo da sigatul amr, amma dai wata qarina tusarrifu tana juya shi sai ta meda shi kan mubahu, yace shi ba wannan abun mubahu ne, kamar yadda Ubangiji yake bayyana mana wa idza halaltum fastadu, bayan can an haramta muku idan kuka kasance kuna masu ihrami kuyi farauta, da aka ce maka yanzu idan ka zo idan ka cire ihraminka ka sai kai farauta ka samu abin da zaka ci. Sai malam ya ci gaba da cewa al-wal mahzuru, mun yi bayani akan hukuncin shi ko na'am, yake cewa wal mahzuru ma yusabu ala tarkihi wa yu'aqabu ala fi'lihi, yake cewa abinda ake kiran shi da al-mahzur shine al-haram, shi kuma al-hazar ainihin shi malaman lura ba sai mun wannan bane a gulguje, shine al-haram abinda aka haramta maka. Malaman usul suke cewa abinda ake kira da al-mahzur shine ma talaba shari'u tarkuhu talaban jaziman, shi diddan al-wajib shi ne yake cewa duk abinda a share ya maka bayanin shi ko ya nema ka kame hannunka da shi, babu wani tawili, ba wani kaikawa da zaka yi, kurum umurni ne ake baka ka kame kanka da shi, wannan shi ake kira da al-mahzur. Shi kuma al-mahzur kamar yadda muka ce huwa jiddu al-wajib, misalin kamar kin biyayya ga iyaye, kaga abu ne wanda aka ce maka ka kame kanka da shi, shan giya, annabimanci da sauransu, ko kuma ya kasance daga cikin a'malul qulub, hasada da qeta, duka wannan abu ne wanda ash-shari'u ya nema kai tsaye ba tare da wani tawili ba mu kame kanmu daga shi, wannan shi ne ake kira da al-mahzur ko kuma al-haram. Sai malaman fiqhu
kallon da suke yi wa al-haram ba irin kallon da malaman usul ba suke yi wa haram ba. Idan malaman fiqh suka ce maka haza haramu, wannan fa tiddul halal, a ce maka wannan haramun ne mutum ya aikata, to su malaman fiqh kurmu wannan haramu, wannan diddul halal kenan. In aka ce maka kaza haram ne kenan, wancan din shi halaka ne, kamar yadda Ubangiji yake bayyana mana, wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkadhiba hadha halalun wa hadha haramun litaftaru ala allahi alkadhiba. Su kuma malaman usul idan suka ce maka wannan haramun ne ko ma'zur ne, to suna nufin diddu alwajib. Kai da kai bambanci ko? Ina fata ana fahimta. Indai da kowace mas'ala wadda ba a fahimta ba a yi magana, tunda fahimtar tahi, idan ba a fahimta ba kenan kai tsaye sai mu dawo sai mu wannan inta insha Allah. Sai hukuncin shi malam kamar yanda ya kawo yake cewa yusabu ala tarkihi, idan ka bar abin da aka haramta maka to tabbas za ka samu lada. Yake cewa yu'aqabu ala fi'lihi, kuma tabbas mutum za ya samu zunubi idan ya aikata wannan laifi, wannan abin da aka haramta mai ya aikata. Sai malam ya ci gaba da cewa wal makruhu ma yusabu ala tarkihi wa la yu'aqabu ala fi'lihi, shi kuma abin da ake ce mai al makruh shine ma talaba shari'u tarkuhu talaban ghayra jazi, abin da mai shari'a ya nema mukami kan ba wai ta hanyar fawajirci ba. In ka ga dama ka bari, in ka ga dama ka yi, kenan shi idan ka dauka duddu al mandub, ai shi ta ana so ka aikata, shi kuma wannan ana so ka hana, shi kuma wannan haramun yake yi wa hidima. Shi ne nan malam ya kawo yake cewa hukumcin shi ma yusabu ala tarkihi wa la yu'aqabu ala fi'lihi, za ka samu lada idan ka bar shi, kuma idan ka aikata shi babu wani zunubi a tare da kai. Na za ka ji an ce wannan ai makruhi ne, kamar yadda da ake cewa ai a ce maka ai taba makruhi ne ai, ko a ce daren maulidi ai makruhi ne, duk abin da kai ba rada ba zunubi, in ka yi ba zunubi, in ka aikata ba Allah ya kiyaye. Banda so in dan tsawaita amma ni da kun wani su bayanai wanda suke kewayowa a cikin kaina, in na ce in tsawaita lokacin ba ya ba mu dama ba mu wannan ba. Sai malam yake cewa was sahihu, ko yake cewa was sahihu ma yata'allaqu bihi an-nufuz wa ya'taddu bihi, yanzu ya kaura daga al-ahkamu at-taklifiyya, jiddan al-ahkamu at-taklifiyya wannan muhimmin jiddan, wannan jamhurin malamai haka suka kassama al-ahkamu at-taklifiyya, wajibun mandubun mubahun makruhun haram, wannan shi ne abinda malaman jamhurin malamai suka kassama al-ahkamu at-taklifiyya. Sai dai idan muka koma hanafiyya, su ba haka ba suka kassama shi ba, su wannan bisu da wajibi, su wannan gare su al-fard, sannan suke da al-wajib, fardu wajib, da suka zo bangaren al-haram bisu da haram sai suke da al-makruh, al-makruh tahriban wal-makruh tanzihan, duka ne idan ka kewaya dai abu ne ake dawowa, sai dai su sun kara abu guda biyu, sun kara fardu sun kara makruhun tanzihan. Wannan mai so ya koma cikin da ta tahun usul fiqh za ya ga haka. Yanzu malam ya dawo kan bayani akan hukumce-hukumce al-ahkamul wada'iyya, wanda mun yi bayani akan shi, sai yake cewa as-sahih, as-sahihu huwa as-salim diddu al-mariyya, da abu wanda yake mai kyau ingantacce shi ake cewa as-sahih, yake cewa ma yata'allaqu bihi an-nufuzu wa ya'taddu bihi, duk abinda yake da ta'alluqi da wani aqd da za a yi, kuma wa ya'taddu bihi, kuma ake zartar da wannan al'amarin. An-nufuz shi shine malaman lugha suke cewa al-mujawaza, idan ka dauka malaman usul suke cewa shine mutum yayi tasarrufi akan abinda la yaqdiru muta'atihi ala raf'ihi, wanda aka baiwa baya iya dauke wannan al'amarin. Misalin mun zo mun yi kwantara da kai,
ai banda da hurumu bayan mun riga mun kare na saya ka saya na tafi yanzu in ce na tar ciki ni kare ba ta iyawa tilas sai dukkan bangaren guda biyu sun yarda shine yake cewa as-sahihu abinda aka riga aka zartar da shi bangaren kontara yake cewa ya atantu bihi to za fa kuce fa da shi ba ba hira a dawo kanci shine idan dai ya kasance an yi shi ta hanya mai kyau misalin aure ne akai sai ya hada alwali aka hada shinju aka hada sadaki ko ma ya kasance sadaka wannan wannan sadakin ba a ambace shi ba ko babu shi ma a lokacin in dai an hada abin da ya kamata to wannan ba ba hira wani warware sai dai shi wanda aka aurawa ya saki haka nazo na saya al-bay'an bil-khiyar ma lam yatafarraqa lokacin da muka zo kowa yana da zabi amma dai daga nan amsa ka amsa na take to idan mun dawo babu hira fa a zo a ce wani wannan kurum sai in na ga dama ni da na saida maka ko ni da na saya in ce to shikenan mutun da dai haka amsa ko kuma a'a inda aibu sai ka kawo mini ka mun ciko akan abin da na baka ko ka kara mu kawo misali wannan manzo Allah kan mu shiga cikin dogon wannan insha Allah yake cewa wannan shine ake kira da as-sahih kenan mutum yayi tasarrufi ma ya ta'allaqu bihi an-nufuz abin da yake ta'alluki da dukkan wani akt wanda baya yiwa a dawo kan shi ko baya yiwa a dauke shi za a tahiyar da shi ne wala yu'taddu bihi baya wa yu'taddu bihi kuma za a tahiyar da shi ba tare da an dauke wannan akt din ba sai face an samu yardar dukkan taraf guda biyu kenan duk abin da za a zo a yi shi ya cika sharadin shi ya cika dukkan abubuwan da aka umurta a cika su a lokacin da ake yin wannan abdai shine ake kira da as-sahih an fahimta yake cewa wal batil shi kuma al batil shine diddu al as-sahih ma la yata'allaqu bihi an-nufuz wa la ya'taddu bihi shine abinda baya ta'alluki da dukkan wani akt wanda idan an meka baya yiwa a dawo akan shi kuma za a zarce kuma ba a dawo ba ba da ba wallahi wa tadubihi kuma ba a yi ba ba da a dawo ba a sake waiwayin wannan abin ba an riga an kare misalin mutumin da yazo yayi sallah ba tare da tsarki ba kaga wannan ai sallar shi batila ce ko batila ce ya dawo ya gyara ta babu hira gyarawa sai dai mi sai dai ya sake ta daukiran misali karkashin misalin lokacin da aka haramta a yi sai da sayarwa idanu biya da salatu min yau biyu juma'a da fasa'u ila zikirin lahi sai a lokacin nan sai ya zo ya yi saya ya sai da kaga ai wannan ai sayan shi da sai da washi batilun ne sabida an yi haramci a wannan lokacin mutum ya yi sallah ya yi saya ko ya sai da ko kuma gaban misalin da lokutan da aka hana a yi nafila shi kuma sai ya zo ya yi nafila kaga nafilar shi batila ce kinan shi dai al-batil shi shine abinda bai cika ba sharuɗa ba wanda zai su tabbatar da ingancin shi shi kuma as-sahihu shine duk abinda ya cika sharuɗa wanda suke tabbatar da ingancin shi an fahimta sai malam ya koma yake ce mana wal fiqh in za a dawo maka kan mas'ala ta ta'arifin ilimi da jahilci sannan ya kai ka zuwa ga ta'arifin usulul fiqh yake cewa wal fiqhu akhassu min al-ilm yake cewa kaga fiqhu ya hike bantuwa daga ilimi a ce maka abu al-khas ne ke bantaccen abu khassu ne min al-ilm shi kuma al-ilm mun sani shine mutun ya riski wani abu wanda da bai san shi ba shine nan malam zai zo ya bayyana maka yace wal ilmu ma'rifatu al ma'lum ala ma huwa bihi fil waqi idan aka ce maka ilimi shi shine mutun ya san wani abu wanda da bai san shi ba a ainihin yanda yake shine ake kira da al ilmi ala khilafi ma huwa alayhi fil waqi sai yake cewa wal jahlu
tasawwuru ashay ala khilafi ma huwa bihi fil waqi'. Shi kuma jahilci shine mutun ya sawwara abinda ba haka yake yi ba a ainihin shi. Tasawwuru shay'i ala khilafi ma huwa bihi fil waqi'. Shine mutun ya sawwara wani abu a koma bayan yanda yake a ainihin shi. Wannan shine jahilci. Kisan ya zaka samu da kai jahilin murakkab wanda shi bai sani ba, da shi bai sani ba. Akwai kuma wanda yake ƙasa da haka wanda shi al'amarin shi mai sauki ne, ya san bai sani ba, ba zai sauwa ba ma mas'alar barantana ya yi ta akan kuskure. Wannan min babul fa'ida malam ya kawo shi, sai ya kawo yake ce maka aqsamul ilm, rarrabe na ilimi. Yake cewa wal ilm ad-daruri ma la yaqa'u 'an nazr wa istidlal kal ilm al-waqi' bi ihda al-hawas al-khams wa hiya as-sam' wal-basr wash-sham' wal-lams wal-dhawq aw bit-tawatur. Yake cewa ilimi na larura, shi shine ma la yaqa'u 'an nazr wa istidlal, shine abinda ba wai sai an kawo maka hujja ba, sai ka tsaya kai ta abuli ba za ka san wannan ilimin, shine ake kira ilimi na lafura. Sai ya kawo yake cewa kal ilmul waqi' bi ihda al hawas al khams, yace kamar ilimi wanda mutum yake samun shi ta bangaren al hawas al khams, shi shine as-sama, ji ko gani, ko mutum ya shahi abu ya taba, ko kuma ya shinshina, ko kuma ya dandana. A ga wannan abu ne wanda da ka gani ka san kaza ne, da ka taba a bakinka ka san dandanan shi kaza ne, da kai kaza ka san kaza ne, bangaren al-hawasul khamsa. Yake cewa wannan shi shine ake kira da al-ilmud daruri. Yake cewa aw bit-tawatur, ko kuma ya kasance bit-tawatur. At-tawatur shi shine abinda wane suka haɗu, wanda abinda duka suka bamu labari baya yiwuwa a ce dukkan su haɗu akan ƙarya, shine ake kira da at-tawatur. Wannan shine yake bayyana maka wannan shine al-ilmu ad-daruri. Baya yiwuwa a ce mutum ya rasa wannan ilmun daruri saboda shi baya buƙatar sai kai tsaya kai dogon nazari, ko kuma a'a ka tsaya an buga maka hujja ko an kawo maka dalili akan wannan ilimin, shine kawo maka irin wannan abubuwan guda biyar duk abin da zaka yi amfani da su bangaren al-hawasul khams. To wannan ana kira shi ko ka fahimce su, ko ka ji su, ko ka dandana, wannan su ne ake kira da al-ilmu ad-daruri. Ko kuma ya kasance bit-tawatur, abinda ka ji mutane da yawa suka kawo maka labari wanda mutanen nan baya yiwuwa su haɗu akan ƙarya. سيما ليتي قال تشيوا واما العلم المكتسب فهو ما يقع عن نظر واستدلال. يكي تشيوا علمي وندا عن نظر وندا اكي دوكان شي سي كازو مكرانتا سي كا غمالي سي كا كرانتا سي كاي كذا. يكي تشيوا هو ما يقع عن نظر واستدلال شيني وندا اكي سامن شي بنغره النظر شيني كا تسيا كا دوبا ايا دوبا. Yake cewa wastidlali kuma ka nemi dalili akan haka. An-nazr kamar yanda malumai suke cewa al-fikru fi halil manzur fihi, mutum ya tsaya yayi tunani, iya tunani akan abin da kake nazari akan shi. To wannan abin yaya ya samu, ta wata hanya ya samu? Wannan shine ake kiran shi al-ilmul muktasab ko al-ilmul nazar. Baya yiwuwa sai ka yi tunani, iya tunani, za mu kai kanshi a nan gaba, malam zai mana bayani. Yake cewa wal istidlal kuma da bangaren neman dalili, wajibi ne ka samu dalili, a ai dalilin da yasa aka ce kaza kaza ne, sai da hujja. Wannan shine ake kira da al-ilmu an-nazari ko al-ilmu al-muktasab. Yake cewa wad dalilu huwa al-murshidu ila al-matluba, shi kuma wannan dalilin idan ka samu dalilin shi ne wanda zai shiryar da kai zuwa ga abin da kake nema. Misalin matsala ce za a ce maka a idan ka zo a walla wajibinka ne sai ka shahi kanka. Dalilin ne sai aka ce mun sai rawa sai na shahi kaina, sai ka nemi dalili ko? Yake cewa to shi ne dalili, shi ne zai shiryar da kai zuwa ga abin da kake nema. Idan ka yi hakan to ka samu al-ilmu al-nazari ko kuma al-ilmu al-muktasabi. Sai malam zai ci gaba da ya kawo mana wata mas'ala ta zato da shakka.
Ta mas'ala ce mai muhimmanci sosai.
Sai malam yake cewa wazannu tajwizu amrayni ahaduhuma azharu min al-akhar wa shakku tajwizu amrayni la maziyata li ahadihima 'ala al-akhar. Yake cewa idan aka ce maka zato shine mutum ya rinjayar da abubuwa guda biyu, ya rinjayar da ɗayan abubuwa guda biyu a kan ɗaya, wannan wanda ya rinjayar ɗin ya yi zauwa ko ya yi hutarwa hili a kan ɗaya shi ne ake kira da azan. Shi kuma malaman fiƙhu suna da azan, azanul ghalib shi ne azanul ladhi yajri majral yaqin. Sannan kuma azan wanda ba ghalib ba shi ne ashak. Shi ne nan malam ya kawo wa shakku tajwizu amrayni, shi ne ka samu abubuwa guda biyu sai ka abubuwan nan guda biyu ba ka iya rinjayar da ɗaya a kan ɗaya. La murajjiha li ahadihima aw la maziyata li ahadihima 'ala al-akhar. Babu rinjayarwa tsakankanin abubuwa a tsakankanin abu ɗaya bayan tsakankanin ɗaya a kan ɗaya. Wannan shine ake kira da al-ashakku ko ashak afwan.